Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Gwamnatin tarayya ta cimma matsaya tsakaninta da gwamnonin jihohin kudu maso yammacin wannan kasa kan yiwuwar aiki da rundunar tsarin nan ta amote kun karkashin hurumin doka. Gwamnatin APC ta wannan kasa ta yi martani mai zafi kan kungiyar nan ta kasa da kasa dake bin diddigin mulkin demokradiyya a bude dangane da ayyanan sunan Najeriya da kungiyar ta yi a matsayin wacce ta fi shahara akan laifukan cin hanci da rashawa a nahiyar Afirka ta yamma. Tsohon shugaban jam'iyyar PDP injiniya Rabi Suleiman Bichi ya ce ba kome ne ya haifar da komansa jam'iyyar APC ba. Face amsa kiran shugaba Buhari da gwamna Ganduje kan a fito a dunkule waje guda domin cedda al'ummar wannan kasa zuwa mataki na gaba a jam'iyyar APC. Yayin da ya rage kwanaki biyu a gudanar da zaɓuka a waɗansu daga cikin mazaɓin jihar Kano, ɗan takarar wakilcin Kumbotsu a zauren majalisar ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC Honorable Manir Babba ɗan Agundi ya yi kira ga al'ummar yankin da su tabbatar da yin zaɓe cikin aminci ba tare da tada hankulan al'umma ba. Duka dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Salisu Baffayo ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shiri na kowane gauta dake kunshe da tsantsan rayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba da dama. Kamar yadda masu sauraro kuka fara ji, ƙasar mako guda kenan da kotun koli ta yi watsi da ƙarar da jam'iyyar PDP da kuma ɗan takararta injiniya Abba Kabir suka shigar gabanta tare da tabbatar da halaccin Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayin zababben gwamnan jihar Kano. Shugaban jam'iyyar PDP injiniya Rabi Suleiman Bichi haɗi da waɗansu magoya bayan siyasar kwankwasiyya suka yi kome zuwa jam'iyyar APC. Rahotanni sun tabbatar da cewa masu ruwa da tsaki cikin jagoranci da kuma shugabancin jam'iyyar APC jihar Kano ne suka halarci fadar gwamnatin Kano domin tabbatar da wannan shahada. Bayan jawabai da aka gabatar an hango gwamna Ganduje ya jagoranci saukalan jajayen huluna daga kawunan waɗanda suka dankwafar da shahadar kwankwasiyya, haɗi da musanya su da waɗansu huluna na daban. Ko da yake zukatan al'umma sun cika da mamakin yadda ɗaukar wannan mataki ya zo jim kaɗan da tabbatar da sanin matsayi na rashin samun biyan buƙatar ahalin jam'iyyar PDP da kwankwasiyya a kujerar gwamnatin Kano, har ma wasu ke ganin cewa azumin shekaru huɗu ne ba za a iya kai shi ba, duba da galabaitar da ake hasashen kasa jure ta kafin kaiwa ga shekarar 2023. To amma yayin da yake gabatar da jawabinsa na makasudin da ya sanya unguli ta yi komai gidanta na tsamiya, tsohon shugaban jam'iyyar PDP injiniya Rabi Suleiman Bichi ya ce ɗaukar wannan mataki ya biyo bayan amsa kiran da shugaban ƙasa Buhari da kuma gwamna Ganduje suka yi na zuwa haɗa hannu waje guda domin cedda al'ummar wannan ƙasa mataki na gaba.
Mai girma gwamnan jihar Kano, yau babba rana ce tarihi. Tarihi yake maimaita kansa. Sauran 'yan jam'iyya, yau Allah Ubangiji ya yi ikonsa. Mu 'yan jam'iyyar PDP ta da, kuma a matsayina na shugaban jam'iyyar PDP na da, na shugaban kwankwasiyya na farko kuma wanda ya kafa kwankwasiyya, yau domin aje waɗannan mukamai namu da inda muka fito domin mu ansa kiran da kai da wanda shugaban ƙasa ya yi mana cewa mu zo mu ba da gudunmuwa domin ci gaban al'ummar Najeriya da kuma jihar Kano. Mai girma gwamna, lokacin da muke aiki tare abubuwa da yawa sun faru, an yi kokari a sasanta, amma saboda Allah ya kaddara abin da zai faru sai ya faru, muka aje aiki muka tafi aikin siyasa. A siyasa a demokradiyya hamayya ba laifi bane, kuma zabe ma ba laifi bane. Mun je mun yi aiki tukuru ko su jam'iyya ta nemi jama'a.
Injiniya Rabi Suleiman Bichi kenan, tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano da ya dankwafar da shugabancin jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC Gandujiya. Shi ma cikin jawabin da ya gabatar gwamna Ganduje ya ce ya san arna, domin ba kowa ne zai iya jure wacce tafiya ba, nan gaba kaɗan za mu ji dalilansa na faɗin haka. Amma kafin nan bari mu tsallaka jihar Jigawa domin jin irin cigaban da jihar ke samu ƙarƙashin mulkin gwamna Badaru cikin kalaman launin na amu gyaranya wanda ke a matsayin martani ga babawo Kazaure.
yana ɗaya daga cikin gwamnoni guda biyar waɗanda suka sahale lalle a biya ƙarin albashi na bana. Wannan ma abun ayaba ne.
Amma kana jefa yadda ake zargin gwamnatin da sakin layi da ma karkatar da wasu daga cikin irin kuɗaɗen da ake kawowa domin tallafar rayuwar al'umma.
Wannan babawo ka zaura zancen da yake ba daidai bane. Su waɗannan ƴan biyan buƙatar su ne, ka san in suka nemi buƙata ba a biya maka ba, sai kuma ka zo ka rinka zance wanda yake bai da tushe ma bare maka.
Amma ai bayo aka fara jansa yana adawa da gwamnatin jigawan ba. Wannan yana nufin tun a wancan lokacin duk buƙata yake zuwa kenan kuma.
A'a, wannan adawa da babawo yake iko mun san wacce take turo shi, amma in abu yayi tsamai zamu zo mu fasa kwai mai wari.
To amma gaskiya yake fada ko ba gaskiya ba?
A wannan zancen sa ba gaskiya bane.
Me cece hujjar ka?
Ai Badar Abubakar ko shi ya ciyar da jihar Jigawa gaba kai yadda ba wanda ya taba ji da ita a wannan
zargin da yake wa gwamnatin ta fuskar karkatar da wadancan kudade. Me cece hujjar ka cewa ba gaskiya?
Wannan kudi fa da kansa yace harkar noma. Wacce jihar ce tayi na daya a din Najeriya? Jihar Jigawa ce tayi na daya a din Najeriya.
Zancen yin na daya daban, zancen kuma karkatar da aka lura kudade daban.
Da Allah ka bari an karkatar da kudi jihar zata yi daya. Jiha 36 ce a Najeriya, yau Jigawa din Najeriya ita ake faɗi. Yadda Badar ya ciyar da ita gaba a harkar noma.
Yanzu kai ka san yadda aka sarrafa wadancan kudade?
Na sani. Ka je ka ga hektar hektar miliyan nawa Badar ya tsarge aka yi noma. A kashe kuɗin al'umma jihar Jigawa a noma.
Badar ne yake yi da kansa?
Kwarai kuwa.
Da yake lawan Na'ama Gyaranyan magana yake kan irin tagomashin da al'ummar jihar Jigawa ke samu ƙarƙashin mulkin gwamna Badaru. Wannan ce ta kai mu gabar da muka jiyo cewa a yau ne ɗaliban nan da wakilin ƙaramar hukumar birnin Kano Honorable Shaban Sharada ya dauki nauyin karatunsu suka tashi zuwa kasashen da suka samu gurbin karatun. Ko da yake gabanin hakan an samu masu shakka dangane da tallafin da wakilin ya dauki gabarayi, in banda a wannan rana da Honorable Shaban din ke kauda wancan shakku daga zakatan waɗanda ke tantama ta bakin daraktan yakin neman zaben sa Honorable Abubakar Kingibe.
Wannan rana ita ce ranar da Allah ya tabbatar da tafiyar wannan yara first batch, gashi kuma yanzu ana screening din su suna shiga, zamu je har mu raka su cikin jirgi. Wannan kuma ya biyo irin niyya ta alheri irin wacce shi Shaban Ibrahim Sharada yake da ita. Mun dade muna ga mutane tun muna campaign cewa Shaban Ibrahim Sharada Shaban alheri ne, kuma in Allah ya so ya yarda ba mutanen municipal ba kawai, mutanen jihar Kano, mutanen arewa da Najeriya gaba daya za su yi alfahari da Shaban Ibrahim Sharada kamar yanda aka fara gani, domin wannan ya nuna duk fadin Najeriya. Wannan wani tsari ne wanda Shaban ya dauko shi, wanda ba ma member ba, ba ma wai senate ko wani zancen, ko wani irin tsari a magana APC. Wannan tsarin shine zakaran gwajin dafi na alheri, wanda ya tafi kasa ya dauko ƴaƴan talaka waɗanda za su zo su digirin su na farko, a tsame su daga irin halin da ake ciki kuma a kasashen.
Kuma wani ba zai ce a raya al'umma yafi abin mutuwa yaran
kasa. To ai ba abin da ya fi raya al'umma irin ilimi. Indai ka bawa al'umma ilimi to ka ba su kowace irin ko abinci ka kawo mutane, ko me ka ba su, ko lafiya suka samu. In dai ba su da ilimi to za ka ga cewar wannan ba al'umma ce wacce za a alfahari da ita ko ta amfani mutane ba.
Honorable Abubakar Kingibe yana wannan batu ne a lokacin da su ma ɗaliban da ke shirin fara karatu a makarantun gaba da sakandare na ƙaramar hukumar Nasarawa ke karɓar tallafin fam ɗin jarabawar JAMB daga shugaban ƙaramar hukumar Honorable Lamin Sani. Ko da yake Honorable Lamin din ya zayyano dalilan da suka tilasta masa baiwa fannin ilimi fifiko a wannan yanki.
Ba da tallafi na yin jarabawa ta JAMB ga ɗalibai mutum 200 a cikin wannan ƙaramar hukumar ta Nasarawa. Wannan jarabawa ta JAMB kusan ta zama dole ga dukkanin ɗalibi wanda yake so ya samu wato admission ko ya samu shiga makarantu wanda suke gaba da na sakandare. Kuma kamar yadda aka sani, yanayin da ake ciki na tattalin arziki a wannan ƙasa tamu, abubuwa da suka yi wa mutane yawa, da kuma furuci ne mai girma gwamna ya yi na ba da ilimi kyauta wanda ake ta aiki a kai, ana da buƙatar dukkanin sassa na gwamnati da ma na mutane ƴan kasuwa su shigo cikin ɓangaren ilimi domin taimakawa yaranmu ɗalibai. Su cewa ƙaramar hukumar Nasarawa tana da ɗalibai wanda suke haziƙai ƙwarai da gaske. Idan dukkanin mu muka shigo da mu wanda muke cikin gwamnati da waɗanda suke ƴan kasuwa da ma'aikata da dukkanin sassa na al'umma, in muka shigo muka tallafa wa ɗalibanmu babu shakka nan da lokaci ƙanƙani za a samu wato ilimi ingantacce a cikin wannan ƙaramar hukuma. Ko kun sani cewa mutum 200 a cikin ƙaramar hukumar Nasarawa ba wani adadi ne mai yawa ba. Akwai mutane da yawa wanda suna nan, suna ƙasa, suna da hazaƙa, suna so samu wannan dama ba su samu ba. To ku da Allah ya sa kuka samu, tabbatar da cewa an samu nasara cikin wannan jarabawa da za ku.
Honorable Lamin Sani kenan, shugaban shugabannin ƙananan hukumomi na ƙasa reshen jihar Kano wato Algon. A dai ƙaramar hukumar Nasarawan shi ma kakakin majalisar Honorable Sale Komanda an jiyo shi yana sauke kabakin arziki ga marayun yankin. Har ma Hajiya Fauzi ya Suleiman Tudun Murtala ke ganin cewa Sale Komandan ya zamo zakarin gwajin dafi a tsakanin takwarorin sakansuloli.
Gaskiya na yi farin ciki sosai wanda ba zai musaltu ba. Dan dinda nake a cikin tudun mutana gaskiya ban samu kansilan da ya karrama mu especially mu mata ba. Ya daukaka mu ya daukaka ilimi ba. Tun tasowa ta da ya kai level ina cikin harkar siyasa gaskiya sai honorable Sale Commander. Kuma har yanzu ban ga kansilan da ya aiki kamar shi ba. Tunda nake a tudun mutana gaskiya ba abin da zan ce mai sai dai in ce Ubangiji Allah ya daukaka shi, Allah ya kara girmama shi, Ubangiji Allah ya daukaka shi ya fi haka domin taulibakawa al'ummar tudun mutana da kananan yara da marayu da duk wani mana nauyi sai dai uce Ubangiji Allah ya daukaka shi.
To wannan irin kira zaki da ragowar wato masu rike da wa'annan madafan iko ganin sun kasance masu koyi da shi honorable din.
Gaskiya ina kira ga duk wanda ya san yana da wani mukami yayi koyi da honorable Sale Commander wanda yayi koyi ga ubangidansa ne kuma da shugaban mu honorable Kadim al-Islam da kuma ubangidansa Nasir Gawuna. Don haka ina roƙon duk wani mai karfi wanda yake da karfi ya kasance yana tallafawa al'umma musulmi da musulmai kuma ya koyi da honorable Sale Commander ya zama Kadim al-Islam din tudun mutum.
Hajiya Fauzu ya Suleiman tudun murtala kenan shugaban matan jam'iyyar APC a garmar hukumar Nasarawa. Da wannan kuma bari mu kalli halin da ake ciki dangane da shirye-shiryen zaben wasu daga cikin mazaɓin wakilcin da al'umma ke sa ran gabatarwa a ranar Asabar mai zuwa. Zaben da honorable Ibrahim Umar Balla ya kasance a matsayin waɗanda ke neman kujerar wakilcin kumboso a majalisar tarayyar wannan ƙasa. Matsayin da matashi Ibrahim Alan Guburo ke da tabbacin ba su da wani zaɓi sama da yi wa Balla ruwan kuri'a a yankin Mareri.
Ina kira da matasa da mata da iyayena na mazaban Mariri Tsamiya su fito ran 25 ga wata su zabi Ibrahim Umar Balla a matsayin dan majalisar tarayya domin yayi mun gani ya kawo mana ayyuka na ci gaba iri daban-daban a garamar hukumar Kumbotso.
Irin ayyuka yayi mu
musamman ayyuka da ya kawo mana mazaban Mariri itace mazabata ya kawo mana masallaci a garin Farawa wanda yanzu yana nan ana sallah a ciki ana addu'o'i na alheri
ma baka ji tuni ƴan jami'ar APC suna kira ga magoya bayan jami'ar PDP Kwankwasiya da su hakura kada su je zabi ta jam'iyyar sakamakon ana ganin gashi jam'iyyar taku ta APDP sai ficewa ake daga cikin ta.
Wannan duk propaganda ne suke yadawa. Ibrahim Umar Balla shine wanda mutanen Mariri Tsamiya suka amince da shi domin irin ayyuka da ya kawo a ƙasa. Wancan dan majalisa na wanda ba za ka kuma yi ban Allah yadda ya ce yana fada da shugaban ƙasa ya ki kawo mana constituency din mu abubuwa iri daban-daban shekara
din bin aikace-aikacen da ake fada wanda ya gabatar musamman a ita wannan mazabu da za a saki waɗannan zabuffuka.
Babu ita kawai propaganda ne wanda ya mana ayyuka a ƙasa. Ido ya gani hannu ya taba Ibrahim Umar Balla ne ya kawo mana makaranta a primary na Mariri ajujuwa guda biyu sannan ya garza ya zuwa garin Zara ya saya musu makabarta sannan ga empowerment iri daban-daban.
Yayin da Ibrahim Alan Gubro Mariri yake ganin Ibrahim Umar Balla ne zaɓin sa a yankin karamar hukumar Kumbotso. Shi kuma tashi Musbahu Turanci zuwa yayi dauke da wani sako da yace na jagorancin jami'ar APC ne a yankin.
A madadin mai girma ciyaman na karamar hukumar Kumbotso Honorable Kabiru Ado da Fanshekara da tsohon dan majalisar mu Alhaji Naziru Zakar Dishika da kuma mai girma dan majalisar tarayya na karamar hukumar Kumbotso Honorable Manir Babba dan Agundi kuma jagoran siyasa jagoran karamar hukumar Kumbotso Honorable Mustafa Hamza Buhari Adbakwana muna taya mai girma gwamna munnar da yayi a kotun koli ta magana harkar zabe. Na biyu ina jawo hankalin masu zabe na musamman mazabar Mariri Tsamiya da kuma kureken sani da a tsaya a za a fito ai zabe ku cikin kwanciyar hankali da limana ka dangwala wa tsuntsiya ka zabi Maniru ka zabi jami'iyyar APC ka zabi ci gaba da kulkulo karamar hukumar Kumbotso ayyukan alheri
ayyukan da da a baya musu bawo ciranci yake ci a Maniru ba abin da yake
ko gobe na gaya maka bana na daman ne hamayya da shi ta gyara kuma ya fuskanci ni ba maki ne ba
zai gyara din
a ce da kai ba ni ba tsarin Maniru duk rigimar da kai da shi in ta wuce ta wuce. Ina kira ga masu zabe idan ka san zaka je gunnan ba za ka zabi APC ba karka wahal da kanka. APC ita ce za ta ci zabi a gurin Maniru Babba dan Agundi tun yana ciya mai shine yayi ayyukan alheri a wannan gurare da sauran wasu gurare.
Ba wai ga Musbahu Turanci kadai ba shi ma guda cikin kwamitin yada labarai na karamar hukumar Kumbotso Abdullahi Gwazaye kira ya zo yi ga al'umar da za a gudanar da wannan zabe a mazabin su kan su yi da fifi domin sake tabbatar da honorable Maniru Babba dan Agundi a wannan zabe.
Muke kira da ƴan mazabar kureken sani musamman akwatu Owan da kuma ƴan mazabar Tsamiya Mariri da su fito kwansu da kwarkwatar su ranar Asabar mai zuwa su kada wa jam'iyyar mu ta APC su zabi Maniru Babba dan Agundi ya ci gaba da yi a majalisar tarayya. Zabin honorable Maniru Babba dan Agundi shine zabin mai girma shugaban kasar Najeriya General Muhammadu Buhari zabin Baba Ganduje zabin jam'iyyar APC da kuma zabin al'umma da suke son ci gaban al'umma
duk da rauni da suke gani a alan wakilcin nasa.
Duba da ayyuka da honorable Manir babba dan Agundi ya fara kawa a wannan tenuwa tasa da ya koma, idan ka duba gadar runkusawa akalla mun kai shekara 15 ana kiraye kiraye, amma a yau ta zama tarihi. Hadda riba kafa ta karin titi kilomita 10 da zai linkin din su da garin Fan shekara. Sai ka duba garin Naibawa ya samar da tola wanda take da tanki 80,000 a sama, sannan ga kasuwar yan lemo ne mata intalo. Haka in ka je kureken sani da wannan garin Amiya Mariri yana zuba ayyuka wanda yake kasan koda ba wannan zabe daman ya dauko wannan ayyukan tun daga lokacin da aka rantsar da shi.
Amma kuma bai ba sai yanzu da yake gani zai zama kaman wani toshiyar baki ne ga su al'umar waɗannan gurare.
Zuwan Manir babba dan Agundi wannan majalisa zai ƙara bulbulo da ayyuka na alkhairi.
Abdullahi Gwaza yake nan daga kwamitin yada labarai a garmar hukumar Kumbotso. Zabe ne dai dake cike da sarkakiya da ya zama wajibi ga masu ruwa da tsaki su tashi tsaye wajen tabbatar da an gudanar da shi ta hanyar mutunta doka da oda. Matsayin da ake je mu dauke da muryoyin waɗansu daga cikin ƴan takarar da ke yin kira ga masoya da magoya baya akan su gudanar da zaben cikin nutsuwa ba tare da hatsaniya ba. Honorable Manir babba dan Agundi shi ma ya bi sahu. Har ma yake ganin duk wani mai nasara baya fatan asara.
Musamman wannan akwatuna guda biyu na kuregen sani, O-O-1 da na tsamiya O-13, domin a zo a yi zaɓe lafiya a gaba lafiya ba tare da wata hayaniya ba. Musamman mu da muke jam'iyyar APC mu muke da nasara a wannan akwatuna kamar yadda alƙaluman baya suka nuna. Saboda haka muna kira ga magoya bayan mu a yi zaɓe lafiya a gama. Kuma kamar yadda kowa ya sani a kotu ta ba da umarni a hukuncin da ta yi cewar mu muke da rinjaye da kusan ƙuri'a 800 in ka duba peji na 62 na abin da kotu ta gabatar wa INEC da ƙasa baki ɗaya. Saboda haka mu muna kira ga magoya bayan mu a yi zaɓe lafiya a gama.
Honorable Manir babba dan Agundi kenan dan takarar majalisar tarayya a mazaɓar Kumbotso. Kujerar da al'umar ƙananan hukumomin kira da bebeji su ma ke shirye-shiryen danƙa amanar ta ga wanda suke ganin ya dace a ranar Asabar din mai zuwa. Ko da yake Ibrahim Adamu Tuga daga jam'iyyar APC ya zo yin kira ga al'umar yankin da su kasance masu biyayya ga umarnin shugabancin jam'iyyar APC na jiha kan kauracewa dangwala wa jam'iyyar APC a yayin wannan zaɓe.
Ya zama wajibi a gare mu cewar mu yi biyayya ga maganar shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano, domin kowa ya sani bawan Allah nan ya fito ya gaya wa duniya cewar Abdulmumin Jibrin Kofa dakatacce ne a jam'iyyar APC, kuma har izuwa yanzu ba a janye masa wannan takunkumi ba. Saboda haka mutane ku lura kar ku asara ƙuri'ar ku idan ranar zaben nan ta zo.
Kana so ka ce jam'iyyar ka ta APC wanda ta rasa waccan kujera wanda ku zabu dan wata jam'iyyar?
A ai wannan zaben zabe ne na kai da halinka. Zabe ne za a yi tsakanin Abdulmumin Jibrin Kofa da Honorable Ali Dattiyako. Saboda haka kowa abin da ya shuka shi zai girba. Mutanen Kiri da Bebeji sun san waye Ali Dattiyako, sun san waye Abdulmumin Jibrin Kofa. Kuma abin da nake so mutane su gane, su daina duban wai matsala ce tsakanin shugaban jam'iyya da Abdulmumin Jibrin Kofa, ba wannan bace. Matsalar da Abdulmumin yake da ita a yankin Kiri da Bebeji tafi matsalar da take tsakaninsa da shugaban jam'iyyar APC na jihar
Kano. Wato kun san da haka har kuka yi ta zaba sa ba karo ɗaya ba karo biyu ba.
Ba haka bane, dama daraja jam'iyyar ake dubawa ake zaɓar sa. Yanzu bari in baka misali, ya zama wajibi in yi godiya ga mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Gashi yanzu maganar da nake gaya maka yana can karamar hukumar Tudun Wada da Doguwa ana campaign, amma an tsallake Bebeji saboda an san Bebeji ba mu da ɗan.
Sai dai kuma ra'ayin nan Ibrahim Adamu Tuga ya saba da nayan jam'iyyar APC garmar hukumar Munjibir, wanda matashi mun tare dan drum ke ganin sake baiwa jam'iyyar APC dama a zaben da ke tafe. Haske ne ga cigaban ayyukan al'umar wannan yanki.
Misali a to ina so ka banni mu zo mu ga al'umma karamar hukumar Munjibir wannan zabe da za yi na ranar Asabar. Muna kira da al'umma a fito yanda aka san karamar hukumar Munjibir muke da da'a, muke da yakana, a fito a tabbatar da cewa an zabi jam'iyyar APC mai girma dan majalisar manaja ta sai Ibrahim Zabana ya ci gaba da hidimta al'umma, ya ci gaba da taimaka al'umma karamar hukumar Munjibir.
Matashi mun tare dan drum kenan daga jam'iyyar APC jihar Kano. Akan batun nasarar da gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya samu a kotun koli kuwa, har kawo yanzu ana ci gaba da samun masu saƙonnin murna da fatan alheri. Ko da yake Honorable Idris Bello Dambazau ya ce ai dama can tuntuni APC ce ke da nasara.
Wannan hukunci da kotun koli ta yanke a jiya ya tabbatar da abin da muke cewa tuntun, cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ci zaɓe cikin gaskiya. Abin da ya faru kamar yadda kai bayani shi, su suka nemi yin maguɗi. tunda sun san ba su da mafita domin da farko an yi zaben shugaban kasa. Jam'iyyar mu ta APC ta ba su rata na sama da miliyan, sannan aka yi zabe da sanatoci guda uku ba su da kodaya, ɗan majalisar tarayya guda 24 ba su ci kodaya ba. Ga majalisar jiha APC ita ce da majority, to a yaya za su zo su ce sun ci zaben gwamnati ta ina? Wani lissafi ne wannan? Saboda haka wannan shi muke ta faɗa tuntuni. Jam'iyyar APC ta ci zaɓe bisa kan gaskiya ba maku, to wannan hukunci da na kotunan baya da wannan yanzu ya tabbatar da mai gaskiya. Kuma muna addu'a girma gwamna Allah ya sa shiru, Allah ya ba shi ikon aiwatar da manufofi wanda yaman ya sa a gaba kyawawa wanda za su kawo ci gaba ga jihar Kano kuma inganta rayuwar al'umma.
Janar Idris Bello Dambazo mai ritaya shi ma dai Honorable Shamsu Sale Yahaya Gwaska ya ce wannan nasara da gwamna Ganduje ya samu a kotun koli nasara ce ga kafatanin al'umar jihar Kano.
Da wannan nake miƙa sakon taya murna ga mai girma gwamna Kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje, murna ta musamman a madadin MD Housing Corporation Alhaji Nur Architect Nuruddin Zubairu Tarauni, wanda shine MD wanda ka ajiye ƙwarya a gurbinta, daman layinsa ne kuma daman mutum ne nagartacce. A madadinsa muke taya al'ummar jihar Kano murna samun wannan nasara da muka yi a kotun koli ta ƙasa gaba ɗaya. Kuma ina so in ƙara jan hankalin al'umma kan waɗannan mutanen da suka dan ɗaiɗaiku a wannan jam'iyya, matacciyar jam'iyya ba za ta ƙara tashi ba. Ɗaiɗaiku da suka rage suna nan, kai kanka ɗan takara wanda kai gwagwarmaya aka ɗora ka ake kyamɓera, ina jan hankalinka kuma ina kiranka ka gaggauta tahowa wajen Dr. Abdullahi Umar Ganduje, daman mahaifinka ne, uban abba mahaifinka ne, ka zo ka ci gaba da biyayya a ɗora inda aka tsaya. Mai girma tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano, tsohon shugaban jam'iyyar PDP na jihar Kano Alhaji Rabi'u Suleiman Bichi, a madadin mai girma MD Housing Corporation, muna ma lalai marhaban da shigowa jam'iyyar mutunci.
Honorable Shamsu Gwaska kenan mataimaki na musamman ga shugaban hukumar gidaje ta jihar Kano. Irin wannan sakon taya murna kwamitin dattawan jam'iyyar APC ke isarwa ga manema labarai ta bakin shugaban kwamitin Alhaji Umar Faruk Abdullahi Dan Lasan.
Zaben da mutanen Kano suka yi wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje shaida ce ta sun amince da mulkinsa, domin inda ake tantama shine zaben farko. Idan ka ci na farko, na biyu ka sake ci, to an yarda da abin da kai na farko kenan. Saboda haka muna taya mai girma gwamna wannan nasara da aka yi daga zabe zuwa kotun kararraki, zuwa kotun appeal, zuwa babban kotun wanda daga shi sai mutum ya yarda Allah ya rungumi kadara. To wannan abubuwa ne waɗanda fi sabilillahi mun koyi darussa da yawa, kuma ya ƙara mana imani cewa duk abin da kai Allah yana kallonka, kuma wannan shine Allah zai nuna ma abubuwa tun daga nan, kuma mun gani mun kuma ƙara amincewa. Sannan abu na biyu, mu ƙarawa jam'iyyarmu addu'a cewa ga waɗansu zaɓuɓɓuka da za a yi GB insha Allah ranar Asabar na cike gurabu ba a Kano kaɗai ba, a Najeriya gaba ɗaya. Duk waɗannan zaɓuɓɓuka muna fata jam'iyyarmu kamar yadda ta share na baya, wannan ma da yardar Ubangiji mu samu mai nasara.
Alhaji Umar Faruk Dan Lasan kenan shugaban kwamitin dattawan jami'ar APC a jihar Kano. APC da ta yi sabon kamu a wannan mako bayan samun nasarar Dr. Abdullahi Umar Ganduje a kotun koli, wanda kamar yadda muka fara gabatar muku da jawabin tsohon shugaban jami'ar PDP kan dalilansa na yin wannan kome, shi ma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ya karɓi wannan tawaga ya ce bai yi mamakin dawowar tasu gida ba, kasancewa shi yafi kowa sanin halin madugun tafiyar da suka baro idan har an bibiyi tarihin siyasar da ke tsakaninsu.
Kamar yadda kuka sani, shi kansa tsohon jagoran wannan tafiya wacce muke tare da shi a da, tsohon sani ne. Shi yasa idan zaka bar mutum ka bar shi don Allah, in zaka tafiya tare da mutum ka tafiya da shi don Allah. Wannan tsohon shugaban da muke tafiya tare da shi, mun san shi tuntuntuni, duk irin yaudararsa mun sani, kwalokwalansa mun sani, amma saboda sanin siyasa muka yi haƙuri da shi da fatan zai gyara, amma ga alama ba zai iya gyaruwa ba. Tunda dai ana tafiya ana zaizayewa, kusan in ce an riga an ɗaɗɗago wato tushen, a yau an riga an taho da shi, to me ya rage? Shi mutum kamata ya dinga ganin martabar mutum, ya dinga ganin girman mutum, amma a sanda yake neman gwamna a lokacin siyasar soja, ni ne uban gidansa. Poster in yayi ni nake biya.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
A madadin Nasiru Salisu Zango da ragowar abokan aiki da suka haɗar da Ibrahim Isaac Ɗan'uwa Rano, Khalid Shettima, Adam Suleiman da Umma Suleiman, ni Salisu Baffayo da na gabatar, nake fatan mu huta lafiya daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.